أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa iyaye mata na malaman mu ina mana barka da halartar wannan haduwa ta mu kuma ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada ni da ku domin zuwa mu taimaki juna domin mu tunatar da junan mu abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahira wannan ita ce fa'idar haduwa da za a yi a tsakanin musulmai kuna fatan Allah madaukakin sarki ya sa abinda zamu fadi ya zama alkhairi ya zama mana abinda zamu farin ciki da shi ranar gobe alkiyama amin yau muna ranar lahadi 25 ga watan rabiul akhir hijra annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau muna 22 ga watan 12 miladiya 2019 abinda aka ce ai magana akan sa shine darissa daga cikin rayuwar sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a yau muhimmancin karantar sira da sanin su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da wani musulmi baya buƙatar a ce shi an nana ta masa ko an fada masa musamman yanayin da nake ciki na wasu sun daga tutoci na bata domin su ga sai sun sauke darajar da Allah madaukakin sarki ya ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa ya'ab Allah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun Allah ba zai yadda da haka ba a ce a saukar da darajar wanda ya daga darajar sa ni wanda Allah madaukakin sarki ya daga darajar sa to ya riga yayi nisa babu wanda ya isa ya dawo da wannan darajar ta koma kasa amma duk da haka yana da kyau mu san cewa yin bayani game da wannan sahabi babba mai daraja ba zai iya yiwa a yi shi a takaitaccen lokaci ba domin malamai zama suka yi rubuce-rubuce masu yawa masu girma a game da wane ne sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu wannan darasa ne za a diba a cikin rayuwarsa me ya kamata a sani a game da shi sannan kuma waɗanne abubuwa ne ababen koyi a cikin rayuwarsa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sanin karanta tarihinsa akwai fa'idoji da yawa a ciki amma za mu faɗi guda shida kacal daga ciki me yasa za mu karanci musan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa koyon tarihin sahabban manzo Allah sama ya zama mana tilas me yasa zamu yi amfani da lokacinmu mai tsada domin mu san su waye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko muna sanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda mu san waɗanda suka ruwaito mana Qur'anin nan da muke karantawa wanda Allah madaukakin sarki ya tattara shari'ar mu a cikin sa sannan mu san su waye suka ruwaito mana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce fassara ta alkur'ani mai girma wannan fa'ida ta farko ce wanda bai san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai san su waye suka ruwaito mana qur'ani da sunna ba fa'ida ta biyu sanin kwarewa ta manzon Allah sama wajen tarbiyya domin idan ka kalli wanda aka yi masa tarbiyya to zaka kalli waye yayi masa tarbiyya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ingantattun mutane ne masu daraja masu kima masu kyawawan ɗabi'u masu ingantacciyar aƙida masu bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala to wane ne musu wannan tarbiyya wane ne malamin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan muka gane sahabbai za mu gane lalle annabi sama kwararre ne a wajen tarbiyya abu na uku muna karanta tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin mu san suwane ne abokanan shi wanda su ne sahabban suwane ne sirkansa su ne sahabban ya ba su aure sun ba shi suwane ne aba abokanan shawarar sa su ne sahabban nasa suwane ne suka kasance matansa sahabban sa ne suwane ne suka kasance jagorin yaki da ya rika turawa domin bude burane daga da fitar da su daga kafirci zuwa musulunci daga bata zuwa shari'a duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka tattara wannan to sai mun karanta tarihin su sannan za mu san waɗannan din na hudu karanta sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na sa mu gane waɗanda suka cancanta mai koyi da su a yau ƴaƴanmu da suke tasowa abin takeici da yawan su ababan koyin su wasu mutane ne waɗanda suke ba nagartattu ba wani ya kama wani dan kwallo wani ya kama wani jijjigegen dan fim wani ya kama wani jijjigegen dan rawa wani ya kama wani jijjigegen mawaki shi yake koyi da shi irin askin sa zai yi rigarsa da aka yi irin ta zai rika sawa kai hatta takalmi an yi wani takalmi kwana-kwanan nan an ce wani mawaki ne yake sa wannan takalmin sai ya zama takalmin nan ya yada a cikin kasuwa kowane yaro ko kowace yarinya mace idan suka tafi kasuwa to wannan takalmin za su siya saboda wannan mawakin shi yake sa takalmin wannan musiba ce akwai bukata ta mu dawo mu san waɗannan sahabban domin su ne ya wajaba mai koyi da su fahaushe yana cewa tsuntsun arziki kowane tsuntsu yana kukan gidansu to mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kakanninmu sannan bahaushe yana cewa ken daya gaji ubansa sannan bahaushe yana cewa barewa ba ta yi gudu ba danta ya rarrafe sannan bahaushe yana cewa akuyar inda akuyar gaba ta sha ruwa ta baya ma in ta zo nan za ta sha saboda haka sahabban manzon sama su ne waɗannan ya wajaba mu koyi sirar su mu san su fa'ida ta biyar muna karanta sirar sahabban manzon Allah sama saboda mu girmama su mu ƙara neman musu yadda a wajen Allah domin Allah ya yarda da su in an faɗe su sai mu ce radiyallahu anhum kamar yadda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su sannan fa'ida ta ƙarshe ita ce muna karanta sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin mu ƙara gaggata Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam domin sun ba mu labarin su cewa mutanen kirki ne to idan muka karanta tarihin su sai muga ashe abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa abinda manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ashe gaskiya ne 100% babu dugo ko kwara ɗaya na ƙarya a ciki waɗannan su ne fa'idoji manya-manya da ake koyan sirar manzon sirar sahabban manzon sama dan su to wane ne sayyidina abubakar kamar yadda muka faɗi sayyidina abubakar zai yi wuya a ce a lokaci guda a iya ba da sirarsa malamai sun yi rubuce-rubuce masu girma masu yawa a game da shi saboda haka zamu tsakuri ne kuma muna fitar da darussa a cikin wannan rayuwa ta wannan babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja abu na farko shi ne ya sunansa abubakar ba sunan shi ba abubakar alkunya ne balarabe a game da sunan mutum ko a game da mutum ko a game da yadda zai gane mutum ko a game da yadda zai kiran mutum akwai yana da abubuwa guda uku akwai abinda balarabe yake ce mishi ismun suna akwai abinda balarabe yake ce mishi alkunya da bahaushe ma sai yana cewa alkunya sannan akwai abinda balarabe yake ce mishi allaqab shine shi ma bahaushe yake ce mishi laqabi to abubakar alkunyarsa ce abinda ake nufi da bakar shine babban ɗa namiji bakar babban ɗa namiji to an sa ma sayyidina abubakar radiyallahu anhu wannan alkunya ana ce masa abubakar ba wai saboda yana da wani ɗa bane bakar Balarabi yakan yi haka koda ba sunanka asal koda ba su ba mutum bai da da to yana masa alkunya da wannan wani ma bai haihu ba kwata kwata amma sai a kace mishi abuwa ne saboda a kaida Balarabi tun yana haifai yawo to yakan masa alkunya saboda alkunya a wajen Balarabi girmamawa ce wani mai hikima yana cewa ukannihi lu ukrimahu wala ulaqibuhu fa inna as-saw'ata laqabu cewa ukannihi ina sa ma mutum alkunya in ce mishi baban wane li ukrimahu saboda in girmama shi Balarabi idan ya ce maka baban wane to girmamawa ce to Abubakar ba sunansa bane alkunyar sa ne amma me sunansa sunansa Abdullahi sunan sayyiduna Abubakar Abdullahi sunan shi da baban shi ya sa mishi Abdullahi shi ko babansa sunansa Usman shi Usman din nan ana masa alkunya da Abu Quhafa shi yasa ake cewa Abdullah ibn Abi Quhafa wato Abdullahi dan Abu Quhafa shine sayyiduna Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu shi kuma wannan Abu Quhafa din wato Usman babansa shine Ka'ab shi kuma Ka'ab din babansa shine Sa'ad shi kuma Sa'ad din babansa sunansa Taymu shi kuma Taymu sunan babansa Murra to anan ne suka hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Abubakar yana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nasaba kusa kusa a tsakanin baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baban sayyiduna Abubakar mutum biyar ne su ne من ذا الله سبحانه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف كو دغا عبد مناف سيوا سي اتي ابن مره كو ابن سنن سي كعب سنن سي لؤي تو اكاكان من ذا الله سبحانه ن شيده دا اكي تشي مسا مره تو انن مي سوكا حدي دا سيدنا ابو بكر kakan sayyidina Abubakar shi ma na shida shine ake ci mishi murra saboda ka kun ga yana dangantaka da manzo Allah sunma dangantaka ta kusa yana da laqabba da yawa abinda ake ce malakabi da turanci shine nickname wani abu da za a sa na yaban mutum kamar misali a yanzu muna da abinda ake ce musu al-alqabul ilmiya a jami'a akwai doctor akwai professor sannan akwai al-alqabul hirafiyya akwai laqabba na sana'o'i sai kiji ana ce ma wani engineer sai kiji ana ce ma wani architect sai kiji ana ce ma wani kuntisoviya sai kiji ana ce ma wani barista ko kowa an danganta su zuwa ga sana'arsa to akwai laqabi Balarabi shi ma yana da laqabba sannan laqabin mutum a wajen Balarabi yana nuna darajarsa idan ya zama yana da laqabba da yawa to yana nuna cewa shi mutum ne mai kima mun gane to daga cikin laqabban sayyiduna Abubakar ana ce masa al-atiq al-atiq lafazin al-atiq yana da fassarori da yawa daga cikin ma'anonin al-atiq dattijo wanda ya dade dattijo shine al-atiq kamar yadda Allah yake suffanta dakin sa mai alfarma yace wani ya tsawafu bil baitil atiq kuma domin su yi dawafi a wannan daki nawa wanda ya kasance da dadde to ba a ce ma wani wanda ba dan adam ba da tijo dan adam ana ce masa da tijo to sayyidina Abubakar daga cikin laqabban sa akwai da tijo sannan daga cikin ma'anonin al-atiq akwai al-hasan tsawa sannan daga cikin ma'anonin al-atiq akwai wanda aka yanta shi shi ba bawa bane yantacce kenan sannan daga cikin su laqabban sayyidina Abubakar akwai as-siddiq as-siddiq mai gaskiya kuma mai gaskatawa wanda baya ƙarya kuma yana gaskata manzo Allah sallama daga cikin laqabban sa na uku kenan akwai as-sahib wato aboki abokin wa abokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin laqabban sa ana ce masa al-atqa wanda yafi kowa tsoron Allah wanda yafi kowa tsara dokokin Allah duk zamu ja ina aka samu su sannan daga cikin laqabban sa akwai al-awwa al-awwa mai yawan kuka saboda tsoron Allah al-awwahu kenan mun fadi guda nawa kenan guda biyar al-atiq as-sadiq as-siddiq as-sahib al-atqa al-awwah duk wannan laqabba ne na sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu al-atiq daya as-siddiq biyu as-sahib uku al-atqa hudu al-awwah biyar cikin ma'anonin al-atiq ne maka ce al-afala ma'anar sa ce kyakkyawa ba to daga ina aka samu lafazin al-atiq an samu wannan laqabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa masa al-atiq din nan shi yasa kuke jin ake cewa Abu Bakar atiq eh ai atiq din kenan atiq daga nana Aisha radiyallahu anha tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Abu Bakar ya shigo wajensa ya shigo gidan sayyida ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyida Abu Bakar ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo sai manzon sa ya ce abshir fa anta atiqullahi minan nar shi bishara ta tabbata a gare ka ya Abu Bakar kai ne wanda Allah ya yanta shi ba za ka shiga wuta ba kun ga atiqullahi minan nar to daga nan ne shi ya zama ya samu laqabin al-atiq inji diyassa na Aisha radiyallahu ta'ala anha daga nan ya samu wannan laqabin na al-atiq ina jin mun gane wannan hadisi ne sahihi nabi sunan sa as-siddiq da muka ce Anas ya ruwaito radiyallahu anhu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyiduna Abu Bakar da Umar da Usman radiyallahu anhu suka je suka hau dutsen Uhud wanda suka taba zuwa Madina a cikin ku sun san dutsen Uhud wanda daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an shiga mota ake tafiya a je ai ziyara can Uhud inda kabarin sayyidina Hamza radiyallahu anhu yake da wasu sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun kai su 70 a waje to wannan dutse na Uhud manzon sama yaje ya haushi da shi da sayyiduna Abu Bakar da sayyiduna Umar da sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhum suka hau kawai sai dutsen Uhud wani fa ne a cikin dutsen Uhud suka haushi sai rika rawa da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace usbut Uhud yace ya kai Uhud natsu fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani baka san wadanda suka hauka bane mutane ne masu daraja manyan mutane ne a wajen Allah akwai annabin Allah ni kenan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai siddiqi wa kenan Abu Bakar wa shahidani akwai shahidai guda biyu wannan ke nuna cewa da sayyiduna Umar da sayyiduna Usman tun an annabta mai riga ya fada musu kashe su za a yi sun yi shahada kuma duka haka ya tabbata sayyiduna Abu Bakar siddiqi sayyiduna Umar shahidi sayyiduna Uthman shahidi to kun ga anan aka samo sunan laqabin sayyiduna Abu Bakar da ake ce masa as-siddiq shine ba haushe shi baya iya fadan yace as-siddiq sai ce sadiq ko sadiq akwai bambanci tsakanin siddiq da sadiq mun gane wani mai hikima daga cikin sahabbai Abu Muhjan al-Thaqafi yana yaban sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu da wannan laqabin nasa na siddiq yana cewa wa sunnita siddiqan wa kullu muhajirin siwaka yusamma bismihi ghayra munkari sabaqta ila al-islam wallahu shahidu wa kunta jalisan fil arish al-mushahhari yace wa sunnita siddiqan an kira ka da laqabin as-siddiq wa kullu muhajirin siwaka yusamma bismi duk wanda ba kai ba a cikin wadanda suka yi hijira to ana kiran shi da sunan shi ne amma kai in an tashi sai a ce me as-siddiq mai gaskiya mai gaskatawa wasu daga cikin malamai a cikin ma hadda sayyidina Ali radiyallahu anhu sun fassara fadin Allah ta'ala da yake cewa والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون wanda yazo da gaskiya da kuma wanda ya gaskata shi to wadannan sune masu bin Allah aka ce annabi jaa bisidqi huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wanda yazo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, wanda kuma ya gaskata shi, shi kuma shine Abubakar radiyallahu anhu. Shi yasa ake ce masa as-siddiq. Al-Imam al-Qahtani yana fada yana cewa shi ma nan ba qada siddiquna Ahmad nahbahu dafa'a al-khilafata lil-imam ath-thani عني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. إن شاء لما قضى صديق أحمد أحمد نحبه نوقت عند ألا يتكى الصديق النبي سيدنا أبو بكر رايوة ستقاري تودفع الخلافة للإمام الثاني سيميك خليفا شيقا شوقبا نبيه شين سجلنا عمر رضي الله عنه. لك أدين أكو كمن يدمك تشيني الصاحب وانا أتشن قرآن يزو a cikin Qur'ani yanzu wace ce zata fada mana aya da sura hajiya sai masu kokari ko to Allah Allah ya sa kowa ya haddi kowa ta haddace eh Allah yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Allah madaukakin sarki yake cewa in ku ba ku tambaye ba ku taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya riga ya gama taimakon sa a lokacin da kafirai suka fitar da shi a lokacin shine nabiyin su biyu manza Allah su sama shine na farko sayyiduna Abubakar shine na biyu suka fita su biyu idh yaqulu li sahibihi da suka shiga cikin kogo suka boye kafirai suka zo suna bincika su sai suna cewa me suna cewa suna nan a ciki eh shine mai hikima yake cewa والصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما في الغار من أرم وآية الله خير من مضاعفة من الجنود ومن عال ومن أطل كتوى من ذا الله سمد سيدنا أبوك سنة شنكو غسن بوي كافرين سنة زوامي في سنة شوى أيبا قوة تو سيدنا أبوك سيئن حنغوس سيئنا شوى أيبا أيكين الله ina jin tsoron fakar shigan mu kuma manzo sayyidina Abubakar ba yana jin makansa tsoro bane domin ba shi ake nema ba manzo Allah sama ake nema a kashi sai sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma zannu ya Abu Bakr ma zannuka bi ithnain Allah thalithuhuma me zakan ka ga mutum biyu Allah ne yake na ukun su yana tare da su zai taimake su saboda haka sai yace idh yaqulu li sahibihi manzal sun yace masahibin sa abokin sa la tahzan kaka shiga damuwa inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu da taimakon sa zai ba mu agaji ba zai bar kafiran nan su kawo inda muke ba to daga suka gama binciken su suka ce ai ba kowa alhali manzal Allah sama da sayyiduna Abubakar suna nan a cikin kogo to kun ga sunan sa as-sahib wannan lafazin da Allah yake saniya sunai sai da ya kasance sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine nabiyin biyu a wurare sun kai takwas ko tara na farko Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar shine nabiyin manzon sama a jahiliya kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokin sa duk inda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za a ga sayyiduna Abubakar kun ga tayin sunayni sannan a musulunta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulmi ya Allah ya aiko shi da annabta to sayyidina Abubakar shine nabi a musulunta kun ga talis laini sannan haka lokacin da za a yi hijira sayyidina Abubakar shine nabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kogo da suka shiga kogo suka boye shine nabiyin biyu sannan a rasuwa bayan manzo sama ya rasu sayyidina Abubakar ya bi shi sannan a khalifanci bayan manzo sama ya gama shugabanta al'umma ya rasu sayyiduna Abubakar ya gaje shi haka a kabari idan mutum ya je ga kabarin manzo Allah sama ga kabarin sa haka nan a aljanna ga gidan manzo Allah sama ga gidan sayyidina Abubakar
kunga tariya sunai nake so daga Allah ya zaba manzon Allah ya zaba sayyidina Abubakar ya zama duk inda manzon Allah sama yake to za a ganshi haka suke a raye haka suke a mace haka kuma za su tashi aljanna Allah ya hada mu da su sannan laqabin sayyidina Abubakar na hudu an samu shi ne shi ma a cikin alqur'ani al-asqa ko wannan ai kowa zai kawo mana a wace sura to na bada gari na na kai na na ba na ba ku suratul layl a kawo aya nam sai ba kawo nan ba 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 ita ba wasa yujannabuha al-asqa الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى معلم أن تفسير سؤالك ألا دا سيدنا أبو بكر في نفي وسيجنبها الأتقى زاعمي سد واندي فكوات وعن ألا دا قوتا الأتقى معلم أن تفسير سؤالك أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى شين واندي كباد دوك يسد من زكى بايا زروا زامجي daga cikin sufofin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu din annabi sai yace a kawo gudunmuwa duk abin da ya mallaka yake tattaruwa ya bada ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace masa ya Abubakar me ka ban ma iyalanka shi yace taraktu lahum Allah wa rasulahu shi na ban musu san Allah da ma'aikin sa wasu na rabawa wasu su dibo su bada shi ko sai ya kwaso duka sai ya kawo me ka ban ma iyalanka shi na ban musu san Allah da ma'aikin Allah sannan na ƙarshe shine al-awwa al-awwa me yawan kuka saboda tsoron Allah da bin Allah al-imamu ibrahim an-nakhai dai daga cikin tabi'ai yace kana abubakar radiyallahu anhu yusamma bil awwahi li ra'fatihi wa rahmatihi sayyiduna abubakar ana kiransa da al-awwa laqabin sa ne al-awwahu saboda me saboda rawrawar zuciyarsa da tausayin da yake da shi a cikin zuciyar shi sai ana ce mishi al-awwa wannan laqabban sayyidina Abubakar kenan guda biyar al-Atiq as-Siddiq as-Sahib al-Asqa al-Awwah duk wanda mutum ya kira sayyidina Abubakar da shi to daraja shi a wajensa abu na gaba yau shi aka haifi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an haifi sayyidina Abubakar bayan shekara 2 da watanni 6 da haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah sama ya girma sayyidina Abubakar da shekaru 2 da watanni 6 kuma haka Allah ya kaddara masa hatta rasuwar haka kuma ta kasance inda za ku san haka Allah ya tsara musu rayuwarsu matan sayyidina Abubakar guda nawa ne sayyiduna Abubakar ya auri mata hudu ya auri mata guda hudu waɗannan matan guda hudu sune suka haifa masa ƴaƴa guda 6 saboda ƴaƴan sayyidina Abubakar guda 6 ne maza uku mata uku matan sa hudu ya aure su sun haifa masa ƴaƴa 6 maza uku mata uku miji matan matan sa ta farko ita ce ake ce mata Qatilatu bintu Abdul Uzza Qatilatu bintu Abdul Uzza sayyiduna Abubakar ya aure ta tun a jahiliyya kafin zuwan musulunci ya aure ta so daga an yi auren kafin jahiliyya kafin musulunci kuma Allah ya kaddara rabuwar su tun kafin musulunci ya zo so daga ya sake ta sunanta Qatilatu bintu Abdul Uzza Qatilatu bintu Abdul Uzza sayyiduna Abubakar ya aure ta kafin zuwan musulunci kuma suka rabu kafin zuwan musulunci amma kafin nan ta haifa masa ƴaƴa guda 2 ita ta haifa masa dan sa babba da ake ce mishi Abdullahi da kuma ƴar sa babba da ake ce mata Asma'u kun san Asma'u ita ma yana da kyau wata rana a bada sirarta akwai darussa masu dimbin yawa a tarihin wannan baiwa Allah sai da dai shekara 120 da wani abu a duniya idan ta yana nan hakoranta suna nan kafafuwanta suna nan Allah ya tsare mata hakoranta ko kwara dai ba wanda ya balle idanuwan ta jarau take kallon komai kaman zarqa'ul yamamati zarqa'ul yamama an ce ita tafi kowa gani a duniya ko
labarin da ake badawa to dan ƴaƴanta sune Abdullah da wane da wace da Asma'u zatun nifaqai bintu Abi Bakr matar sayyiduna Az-Zubayr ibn al-Awwam mamar Abdullah ibn Zubayr ita ce kakanta sahabi ku ji darajarta kakanta sahabi ne babanta sahabi ne mijinta sahabi ne ita sahabiya ce danta sahabi ne kakanta baban sayyidina Abubakar Usman wato Abu Quhafa ya musulunta sahabi ne babanta Abubakar radiyallahu anhu shi ne ke bada sirar sa ba a bukata a fada a ce ya musulunta ko sannan mijinta Az-Zubayr ibn al-Awwam wanda manzo Allah sun yace likulli ummatin aminun kowace al'umma tana da amini to shine wannan sannan danta Abdullah sahabi sannan ita ce ta haifu wani malami daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin malaman fiqhu na sahabban na tabi'an Madina su bakwai da ake ce musu al-fuqaha as-sab'a Uwatu ibn Zubayr wani jiddigejen malami na fiqhu da yema musulunci aiki saboda haka malamin malamin al-Imam Malik huwa malamin Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri shi kuma malamin al-Imam Malik kun ga wannan gida gida ne mai albarka sannan shi kuma ya haifi wani malamin shine Hisham ibn Urwa kun ga gida ne mai albarka to matar sayyidina Abubakar ta fako kenan Qatilatu bintu Abdul Uzza ƴaƴanta biyu a cikin ƴaƴan sayyidina Abubakar guda shida ta haifan masa namiji ɗaya mace ɗaya Abdullah da Asma'u kuma duka waɗannan sun musulunta Asma'u da Abdullah dukkanin sun musulunta sannan ta biyu matar sayyidina Abubakar ta biyu ita ce Ummu Rumana bintu Amir Ummu Rumana bintu Amir Ummu Rumana bintu Amir ita kuma ita ce mamar Nana Aisha radiyallahu anha da kuma Abdurrahman radiyallahu anhu kun ga wannan ita ma wata mace ce mai daraja ita kam ta musulunta ta kasance tare da sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu Ummu Rumana Ummu Rumana bintu Amir ƴaƴanta biyu dawa dawa Aisha radiyallahu anha da kuma wa Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma she matar sayyiduna ita ta rasu kafin manzo Allah sama ya rasu ta rasu shekara ta 6 bayan hijira mun gane sannan matar sayyiduna Abubakar ta uku ita ce Asma'u bintu Umais wannan wata mata ce ita ma mai daraja Asma'u bintu Umais Asma'u bintu Umais ita ce matar sayyiduna Abubakar ta uku ita asali matar Ja'far ce Ja'far dan uwan manzo Allah sama ne dan uwan sayyiduna Ali ne da Ja'far da sayyiduna Ali baban su dai Abu Talib da aka je yakin Mu'ta a shekara ta 8 sai aka kashe Ja'far da aka kashe Ja'far to sai sayyiduna Abubakar ya aure ta ita ce ta mishi wanka ma lokacin da ya rasu lokacin da kuma ya rasu sai ta sake auren wani mutum mai daraja shine sayyiduna Ali radiyallahu anhu Asma'u bintu Umais ita kuma ta haifan ma sayyiduna Abubakar ɗaya ta haifa masa shine Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad ibn Abi Bakr wannan dan kun san inda aka haife shi an haife shi a hanyar zuwa hajji tana da ciki ta tafi aikin hajji tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa na ban kwana saboda ka an yi tafiya mai nisa gab da za a shiga Makka sai naƙuda ta turmike ta sai ta haihu da ta haihu aka sa ma dan suna Muhammad manzo sama ya sa masa sunan shi daga nan kuma manzo sama ya ce mata duk abin da mai aikin hajji yake yi amma ba za ki dawa fi ba sai kin gama jini to ita ce Asma'u bintu Umais danta shine Muhammad matar sayyiduna abubakar ta karshe ta hudu ita ce habibatu bintu kharija habibatu bintu kharija habibatu bintu kharija ita kuma ta haifan masayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya daya ita ce ummu kulsu ummu kulsu wannan yar a lokacin da sayyiduna abubakar zai rasu to tana ciki lokacin da sayyiduna abubakar ya tara ƴaƴansa domin ya musu wasiya sai yake tambayar su sai yake cewa ku nawa ne sai suka ce ai mu biyar ne sai sayyiduna abubakar sai ya ce a ku shida ku shida uku maza uku mata ce mata ta habibatu bintu kharija za ta haifi ƴa mace kuma sunanta ummu kulsu Allah ya sanar da shi a cikin karamarsa ahli sunna sun yadda waliyai suna da karama abinda ahli sunna ba su yadda da shi ba shine nadaddan waliyai wanda wasu suke nada su kuma su ba su rawun nan da ba Allah ya ba su ba ahli sunna ba su yadda da waɗannan waliyan ba amma duk wani waliyi da Allah ya nada shi ya zabe shi to ahli sunna suna tabbatar da waliyantakarsa kuma suna masa addu'a kuma sun yi imani da cewa yana da karama so daga daga cikin karamomin sayyidina Abubakar Allah ya nuna mishi abin da zai faru nan gaba shine me za a haifa masa iya ta mace tana ciki kuma har suna ya sa mata tana ciki wato ummu kulsu wannan sune ƴaƴan sayyiduna Abubakar guda shida da kuma matansa guda hudu mun gane ai to rayuwar sayyiduna Abubakar rayuwar sayyiduna Abubakar mun kasa ta gida uku akwai rayuwar shi kafin musulunci akwai rayuwarsa bayan musulunci a lokacin da manzon sa bake da rai akwai kuma rayuwarsa ta uku rayuwar da yayi bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na khalifan musulmai akwai darussa masu dimbin yawa wanda sai an yi shekara ana fitar da su daya bayan daya amma dai kawai yanzu zamu safure kuma mu dan yi nune shikenan sai mu wuce domin ba zai iya yuwa mu iyakance waɗannan mu ƙididdige waɗannan darussa da suke cin rayuwar sayyidina Abubakar wannan bawan Allah sayyiduna Abubakar tun kafin zuwan musulunci mutum ne mai daraja ba a san shi da abin banza ba duk wani abin kirki yadda kuke jin ana bada labarin manzo sama cewa duk in za a yi abin arziki tun kafin zuwan musulunci manzala sama ake sawa to tare da wannan bawan Allah abokinsa suke Abubakar radiyallahu anhu wani mutum ne da Allah ya zabe shi ya bashi daraja tun kafin zuwan musulunci daga cikin darajojin da Allah madaukakin sarki ya masa na farko Allah ya bashi ilimin sanin dangantaka mutane ƴan uwa wani ilimi ne mai tsada a yau mu ma a Hausawa da Fulani idan mutum ya san dangantaka mutane za ku ga ana girmama shi idan akwai dattijuwa a gida ta san wane shi ya haifi wane za ku ga ana zuwa wajenta idan akwai dattijo a gida ya san tarihi za ku ga ana zama da shi domin a karbi wasu ilmoma a wajensa a cikin malamai na akwai wani malami na tare suke da Alhaji Baba Ahmad Allah ya ji kansu dukansu ana ce mishi Malam Sabo makwabcinmu ne a lokacin muna yara ga gidanmu ga gidansu to Allah ya ba shi sanin tarihi da ta malamin Arabi ne a makarantar firamare sannan mutumin Alhaji Baba Ahmad ne so da haka kusan ina karuwa da shi in dai ba makaranta na tafi ba to ina zauransa shi kuma Allah madaukakin sarki ya sa mishi sona saboda kai duk abinda muka zauna tare da shi zan yi masa tambayoyi in masa tambayoyi ya san abubuwa zai faɗa maka ya ce wane kaza asalin shi kaza daga kaza ya zo daga gari kaza yake sannan baban shi shine wane kakan shi shine wane to sayyidina Abubakar malamin wannan fanni shine da turanci suke ce masa genealogy ilimin sanin dangantaka ilimin sanin wane ya haifi wane to babban abu ne sayyidina abubakar sai ya fada ma mutun dangantaka sai ya fada masa katan shi na 20 kun ga mu na yi da yawan wasu da an fadi kaka na uku sai ai shiru to sayyidina abubakar ya haddace dangantaka kowa ilmul ansa saboda babban ilimi ne a wajen a lokacin larabawa in kuka cira waƙe to ba ilimin da balarabe yake takama da shi kamar ilmul ansa ilimin sanin dangantaka to Allah ya ba sayyidina abubakar wannan ilimin tun kafin zuwan musulunci sannan nabiyu sayyiduna abubakar dan kasuwa ne saboda baya jiran wani ya bashi ba makaskanci bane ba maci ma zauna bane shi tun a jahiliya dan kasuwa ne yana kasuwancin shi yana da dukiyarsa yana ce da yadiddika a kasuwa saboda wannan daraja ce mai girma da sayyidina abubakar yake da ita sannan na uku sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mai kyawawan hali ne daga cikin manya-manyan kyawawan halinsa bai shan giya a jahiliya kafin zuwan musulunci na san an sha faɗa muku giya ta fi ruwa daraja yanzu idan mutum ya yi baƙo mu yanzu idan zaman lafiya yake nema sai ya haɗa zoɓo ko kuma ya haɗa kunin aya wanda babu abubuwa na zamani na ƙaƙale-ƙaƙale a ciki sai a ƙaddama wa mutum wanda shi ne ciki lafiya baka lafiya su kuma wasu sai a kama mutum juice ko mai chemical to a wancan lokacin balarabe giya a wajensa kamar waɗannan abubuwan suke in za a yi biki to giyan nan ita za a zo a sha amma Allah madaukakin sarki ya tsare sayyidina abubakar radiyallahu anhu baya shanta baya shan giya ba Allah ya ce fa ba kyau ba a lokacin ba a saukar da alqur'ani ba ba aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ya kalli abin da giya take haifarwa na tambele mutum ya shata ba zai bambance tsakanin uwarshi da yashi ba mutum ya shata ya rika zage-zage yana bin titi yana surutai bai shan giya ya daina shan giya ana cewa an tambayi sayyidina abubakar radiyallahu anhu me yasa baka shan giya yace tun wata rana da nazo wucewa naga wani ya shata shi yayi bawali da ya bawali sai ya hada da giya tashi sai ya ci gaba da sha yace tun daga ranar hankalin shi ya tashi yace wannan abar ba alheri a cikinta saboda ka baya shan giya sayyidina abubakar a jahiliya kafin zuwan musulunci sannan daga cikin falalolinsa a jahiliya annahu lam yasjudu li sanamin qattu ko su dai bai taba yi magunki sujada ba a lokacin gumaka guda 360 ne a cikin Ka'aba Ka'aba dakin Allah idan mutum ya shiga wanda yau idan aka ce mutum ya samu damar shiga Ka'aba to yana cikin wadanda za a rubuta sunansu a rika ba da tarihin shi ko yanzu idan wani shugaba musulmi ya tafi Saudi Arabia cikin girmamashin da za a yi shine a bude masa Ka'aba ya shiga to wannan Ka'aba kafin zuwan manzo Allah sama gumaka ne a cikin ta guda 360 gwaggwadon kwanakin shekara kowace rana akwai gunkinta to a wannan lokacin sayyidina Abubakar bai taba magunki sujada ba sannan darajar sa ta biyar a jahiliya duk wata rigima da za a yi to akan nemo sayyidina Abubakar ya zama cikin masu sulhu saboda dattakun sa a lokacin ba wasu shekaru yake da su da yawa ba domin lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar bai kai shekara 40 ba in kun tuna lissafin manzo Allah sama an aiko shekarun shi 40 ya girma sayyidina Abubakar da shekaru 2 da watanni 6 shekaru 2 da rabi kun ga shekarun shi 37 da rabi kenan to kun ga ba bai tsufa ba to amma duk da haka ne duk da haka sai ya zama yana cikin waɗanda suke masu sulhunta tsakanin masu rigima idan aka ce ana rigima tsakanin can gidan da can gidan to sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda ake kiransu domin su samar da sulhu a tsakanin waɗannan masu rigimar waɗanda ba sa jijituwa a nan darussan da za mu fitar a cikin rayuwar sayyidina Abubakar kafin zuwan musulunci darasin farko shine ilimi. Ilimi Allah na daukaka mutun da shi. Duk inda Allah ya ba mutun ilimi to ya daukaka shi. Ya rage na mutun. Ya rike wannan darajar da Allah ya masa ko kuma ya zubar. Amma duk wanda Allah ya bashi ilimi to Allah ya girmama shi. Wanda Allah ya ƙara taimakonsa shine sai ya tsara darajar ilimin. Wanda kuma Allah baya nufin shi da alkhairi sai ya bashi ilimin sai ya zubar da darajar ilimin. Allah ya tsare mu. Darasi na biyu yana nuna mana sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mutum ne wanda yake neman na kansa. Ba shi ma zauna bane. Darasi ne babba. Darasi na uku yana nuna mana kyawawan ɗabi'u sune jagora ta rayuwa. Jagora rayuwa mutum ya zama mai halaye na gari. Idan an tashi za a yi wani abu ya zama mutum ya zama mai amana, ya zama mai gaskiya, ya zama mai adalci, ya zama wanda baya zalunci, ya zama mai girmama na gaba da shi. To waɗannan siffofin sayyidina Abu Bakar kenan tun kafin musulunci. Sannan daga cikin darussan da za a fitar a cikin tarihin sayyidina Abu Bakar kafin musulunci, kowa ya kasance aqida shi ta kasance ingantacciya. Kada mutum ya mutu yana shirka. Kada mutum ya daina shirka. Duk abin da zai taba aqidar mutum zuwa wajen boka, zuwa wajen mai gobe da nisa dan ba malam bane. A ce za a duba ma mutum. Ba abin da ake duba sai sharri da ƙarya. Wannan darasi ne babba ɗan uwa. Bangare na biyu na rayuwar sayyidina Abu Bakar kamar yadda muka ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo. A lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi, sayyidina Abu Bakar abokinsa ne kamar yadda aka faɗa mana. To shine farkon wanda ya fara musulunta a cikin maza. Malaman mu sun kawo wasu mutane. Ana ya za a yi waye wai gabaci ɗaya za a ce shine na farko. Misali ke ce sai kika shigo ajin nan. Kina shigowa kawai sai kika tarar da wasu mutum biyar. A'a, to wai cikin mutum biyar ɗin nan waye fara shigowa? Ke dai kin gansu sun shigo ajin. Sun shiga kafin ke ki shigo. To sai kina tunani wai waye cikin su yayi? Kika tambaye su, sai ɗaya ta ce miki ni dai na shigo. Ni ma da na shigo ban tsaya na duba ba, kamar ma lokacin ajin da duhu. Ita ma ɗaya sai ta ce ni wallahi da na shigo ni ban san ko da mutum ko ba mutum ba, ni dai ina shigowa na zo na samu waje na zauna. Ta uku ma ki tambaye ta ce wai ke cikin ku waye ga zuwa ce wallahi ni ma ban sani ba, ni dai da na shigo da niqabi dama a fuskata kawai ina zuwa na samu wani waje na zauna, ni ban san waye ga shigowa ba, ni ce ba ni bace. To haka aka yi wasu kan wasu mutane, wai cikin su waye fara musulunta. Abin yana da ban sha'awa. Akwai nana Khadija radiyallahu anha matar manzo Allah sama, akwai sayyiduna Abu Bakar abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai Zaid dan sa dan Harisa, Zaid ibn Harisa bawan manzo Allah sama ne manzo sama ya yanta shi, akwai Bilal, Bilal bawan sayyidina Abu Bakar ne sayyidina Abu Bakar ya yanta shi kuma ya musulunta, sannan ya zama ladanin manzo Allah sama a Madina, sannan nabiyar din su shine sayyidina Ali kanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai cikin biyar ɗin nan wane ne ya riga wani musulunta? Malamai suka yi ta ƙara ma juna sani, suka yi ta ƙara ma juna sani wai cikin su waye. Kun gane misalin da na buga muku na aji ko? To sai kawai wasu malamai sai suka ce abin da ya fi bari ku ji yadda za a yi a fita daga saɓani, sai a ce wanda ya fara musulunta a cikin manyan maza magidanta Abu Bakar, wadda ta fara musulunta a cikin mata Nana Khadija ce, wanda ya fara musulunta a cikin bayi waɗanda ba a yanta su ba Bilal ne, wanda ya fara musulunta a cikin bayi waɗanda aka riga aka yanta su Zaid ibn Harisa ne, wanda ya fara musulunta kakaf a cikin ƙananan yara sayyiduna Abu Bakar. Shikenan an fita daga saɓani. Mun gane? To sayyiduna Abu Bakar shi ya fara musulunta a cikin maza. Ana aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sama ya masa bayani game da musulunci, kawai sai ya shiga musulunci. Yace na gaskata ka akan labarin da bai kai wannan ba, ko yafi shi girma dan me bazan gaskata ka akan cewa Allah ya aiko ka a matsayin annabi ba nabiyu sayyiduna abubakar radiyallahu anhu bayan musulunta shi yafi kowa shi ko shi manzo Allah sama yafi so gabaki dai a cikin mutane amru bin al-as dai daga cikin sahabban manzo sama yace nazo na tambayi manzo Allah sallama yace nace ya ma'aikin Allah wai a cikin mutane wa kafi so sai yace na Aisha matata na Aisha radiyallahu anha sai nace masa a'a to a cikin maza fa sai yace babanta sai yace sai nake karawa saboda kada ai ta lissafawa annabi yake fadi na sai ne shigo daga nan mun gane to to shine wannan so daga sayyidina abubakar a cikin sahabbai maza to ba wanda maza su mai yafi so fiye da shi abu na uku a cikin rayuwar sayyidina abubakar bayan musulunci taimakon da ya rika manzo Allah sama da musulunci da dusiyarsa mun fadi a baya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo taimako to sayyidina abubakar duk abin da ya mallaka yake kwashewa duk yake je ibada baya ban komai kun ga wannan wata dabi'a ce wacce Allah ya cire masa ruwa wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun sun zo yanzu za su zo su rika mana surutu ga wata nan a gabata Allah ya sa ba za ta yi surutu ba mun gane to sayyidina abubakar mutum ne wanda da ya musulunta dukiyarsa gabaki daya karar da ita zuwa ga aikin Allah manzon Allah sallama ya taɓa faɗin wata magana mai girma yace duk wani wanda yayi musulunci hidima mun biya shi amma banda sayyidina abubakar Allah ne kawai zai iya biyan shi a lokacin da za a yi hijira manzon sallama ya yi hijira da azhar yazo ya faɗa ma sayyidina abubakar cewa Allah ya umarci shi cewa ya ban makka ya tafi madina sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace to ya ma'aikin Allah tare za mu tafi tun daga wannan lokacin sayyidina abubakar ya bai zauna ba shi ya tanadan musu abin hawa raquman da za su hau sannan ya tara mutanen gidansa cikin sirri ya faɗa musu cewa gashi za su fita da shi da manzo Allah sallama kan wanda ya faɗa inda za su tafi kuma ka a faɗi cewa sun fita mun gane saboda haka suka fita waccan asma'un da muka faɗa wanda mamarta ita ce qatila to ita ta rika ɗaukar abinci tana kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar lokacin da suka je suka fake a kogo kogon da ake ce mushi kogon sauro ita take zuwa ta je ta kai musu idan mutum ya je aikin haji ya je idan ba laifi mutum ya kai ziyara irin waɗannan wuraren amma ba da nufin samun lada ba ya je domin ya ga darasi to wannan waje idan mutum ya je ya ga kogon da su manzo sama suka shiga da yadda Nana Asma'u din nan ta rika hawa tana kai musu abinci sai hawaye ya zubo mishi a ce mace ce ta rika hawa wannan wajen ta je ta kai ma manzo Allah sama abinci da sayyidina abubakar to duk sayyidina abubakar shi ya shirya wannan shi ya shirya duk abin da za a yi da abin hawansu da abincin da abin da za su yi guziri da shi da komai sayyidina abubakar shi ya shirya suka kama hanya har suka kai madina da yawan ku kun je makka ko wasun ku sun je madina awa nawa kuka yi daga makka zuwa madina ko daga madina zuwa makka in madina kuka fara zuwa kilomita 400 da wajen 50 da wani abu kilomita 400 da 50 da doriya mubashshi kawai 450 eh suka tafi akan abin hawa doki ko raƙumi me bambancin tafiya kafa akan da tafiya akan raƙumi a kafa suka tafi waɗannan bayin Allah yanzu ƴan uwa zaki yadda ki san wannan tarihin a zo a zagi sayyidina abubakar a gaban ki shiru yanzu ko shehu dan fodi wa rahmatullahi alaihi da ya turo mana daga sakkwato ya turo mana malam Musa da malam ya Musa da malam Abdussalami suka zo dariya nan a matsayin wakilansa daga sakkwato zuwa dariya tafiya ce ne sauki za a zage su mai shiru to balle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Abubakar wannan dukiyarsa ba ta tsole masa ido sannan daga cikin darajojin sa shine ya hijira da manzon sama kawai su bi su kai shi Allah ya zaba su tafi tare ba a zabu wani ya tafiya tare da manzon Allah sama ba sai shi shi kadai Allah ya zaba ya ce su tafi tare ba iyalan manzon Allah sallama a lokacin manzon sama ya auri mata biyu ya auri Sauda bintu Zam'a sannan an daura masa aure da Nana Aisha duk da bai tare da Nana Aisha ba amma Sauda matarsa ta biyu tana nan amma ba da ita manzo Allah sama ya tafi ba sannan manzo sama yana da ƴaƴa a lokacin akwai ƴaƴansa domin Nana Khadija ta haifa masa ƴaƴa sannan ta rasu a lokacin da manzo sama ya hijira ta rasu bai tafi da ƴaƴansa ba sai Allah ya zabi sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ya ce tare za su tafi kuma Allah ya rubuta a cikin Alkur'ani a matsayin tarihi إذ يقول لصاحبه سنن daga cikin darajojin sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ba so dai ba ba so bi ba manzon sama sai yace kai dan aljanna kai dan aljanna to wace daraja kuma wannan bawan Allah yake nema sannan daga cikin darajojin sa Allah ya jarrabe shi duk wanda Allah yake son ya daukaka shi ya jarrabe shi Allah ya jarrabe shi kuma ya jarrabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu lalatattu wanda ba su da albarka a duniya ba su da albarka a lahira suka zo suka kalli yarsa mai daraja yarsa tsarkakakkiya suka ce ta yi abin asha a wannan lokacin hankalin kowa ya tashi din mai imani to sayyidina Abubakar haka ya jure bayan an dau lokaci mai tsawo abubuwa sun jagule rayuwa ta yi zafi an shiga yanayi mara daɗi an shiga yanayi mara daɗi shikenan sai Allah ya saukar da ayoyi sura sukutin da guda a cikin Alkur'ani Allah ya barantar da Nana Aisha ce duk abin da ake ce wannan ƙarya ne wanda ma suka ce to tsinannin Allah ne ƴan wuta ne su a kama su a musu buloli 80-80 wanda kuma ba munafinci ya sa su ba kawai ya da jita-jita ne irin yadda ake da shi yanzu a wannan zamanin mutum kawai kina ganin abu a waya ai wane ya mutu kawai ba dubawa ba komai kawai ke ma sai ki cilla ma mutum 100 wannan wani bawan Allah yake ban labari babban mutum ne yace ban yadda da waɗannan abubuwan na wayan ba da yanzu yace ina tafiya ta kawai wani ya kira ni yayi min text a waya yace ai ana nan ana taba ta kashi ana ta kashe mutane a hanya Kaduna yace ni kuma kawai na ga yanayin yadda ƙasa take kawai sai ni aiki da wannan ni ma dandanan kawai sai na shirya text idan kana da dan uwa wanda zai tafi Kaduna ka kira shi ya tsaya hanya Kaduna ba lafiya sai da ya gama ya da gashi babban mutum yace kawai sai kuma sai tsiga jikin shi ta tashi ya ji bai natsu ba kawai sai ya ce to ya za in yada labari ban bincika ba sai kawai ya kira wasu a Kaduna a hanya Kaduna wasu jami'an tsaro wallahi ƙarya ne shi ai mu ga munan ma muna waje kaza shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma da sunan shi to irin shi wasu suka shiga kawai wata sai a zo a bata labari ce ke kin san abin da ake ciki ai matan manzo Allah sallama ta yi kaza la ilaha illallah shi ba kin ci kanin kafa kiki shihu ni ma fa na yadda da ke ne na faɗa miki har ki ce ni na faɗa miki ki shihu ita ma sai ta tafi wajen wata ce mata wallahi ga abin ni ma wanta ce ta fada mini amma fa ta ce ka in fada ma kowa saboda ni ma ta yadda da ni ne na fada saboda haka ke ma na yadda da ke kake fada min maza ma suka rike haka a cikin wadanda Allah ya jarraba suka shiga wannan yanayin hadda wani yaron sayyidina Abubakar kwanan shi a gidan shi yake ana ce mishi Misbah Mistahu sayyidina Abubakar yace Mistahu hadda kai ce wallahi tallahi bazan sake ciyar da kai ba bazan sake tufatar da kai ba Allah ya saukar da aya yace wala ya'til ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum Allah yace kar ku yi rantsuwa irin wannan kai Abubakar kar kai rantsuwa ba kwasan Allah kuma ya muku rahama ne sai na muka yace wallahi ina son Allah ya mu rahama ya Allah na tuba daga wannan rantsuwar da nayi sai na Abubakar ya kafara yace ma Mistahu ya ci gaba da cin abinci a gidan shi to kun ji wannan hadithul ifki din kagen da aka mana na Aisha radiyallahu anha ya kamata a ce a samu wani lokaci sukutin da guda a zo a karanta da akwai darissa malamai sai da suka fitar da darissa 600 1, 2, 3, 4, 5, 6 har 600 darissan da suke cikin abin da ya faru a game da kagen da aka mana na Aisha radiyallahu anha kun ga yana buƙatar darissa ma yana buƙatar lokuta sannan daga cikin falalolin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bayan musulunta sa annabi sama ya gabatar da shi manzon sama ya gabatar da shi ya nada shi ya limanci lokacin da manzon sama bai da lafiya sai ce muhu Abubakar Ababakar fa yusalli bin nas ku ce mu sayyidina Abubakar ya salla da mutane ba so ɗaya ba ba so biyu ba kun ga wannan ba karamar daraja bace kai ya taba zuwa ma manzo Allah yana sallah manzo Allah sama ya fito jikin shi ya danyi sauki sai ya fito sai ya zama sai da Abu Bakar sai ya ja baya sai manzo sama ya zauna sai ya zama shi yana sallah sai da Abu Bakar shi kuma yana amsawa sauran mutane kuma suna amsa sannan daga cikin darajojin sayyidina Abu Bakar bayan ya musulunta annabi sama ya nuni ba ɗaya ba ba biyu ba kan cewa shi zai zama khalifa bayan sa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallama akan wata magana sai ta ce manzon Allah sallama sai ya ce mata sai ta ce to inna dawa baka nan fa ka rasu sai ya ce ki je wajen sayyidina Abubakar ki je wajen sayyidina Abubakar so daga manzon sama ya nuna cewa sayyidina Abubakar shi zai zama khalifa bayan sa sannan daga cikin falalolin sayyidina Abubakar ya kasance yakan fassara mafarki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama kuma ya tabbata fassara mafarki wani ilimi ne mai girma ba kowa yake yin shi ba ba kowa yake da shi ba domin zaki iya ganin abu ya zama sabanin abin da kika gani ne ina buga misali so tari idan zan yi in ana magana kan fassara mafarki da wani fassara mafarki da Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alaihi yayi fassara ce mai ban mamaki a cikin khalifofi da aka yi akwai Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam yi mafarki yana khalifa a lokacin baya shiri da sayyiduna Sa'id ibn al-Musayyib dalilin da yasa bai shiri da shi ya nemi Sa'id ibn al-Musayyib ya aura ma ɗansa Issa sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib yana da malama mai ilimi na tsakiya baiwar Allah kyakkyawa kuma sai sarki ya neman maɗansa cewa ya bashi ya auri ɗan ɗansa sai Ibn Sayyib ya ce bai yadda da ɗabi'un ɗan nan ba to da ka ba zai bashi ba sarki fa kamar a ce yanzu shugaban ƙasa ya nema maɗansa yake kai da gudu ko to shine sai Ibn Sayyib ya ce a'a to tun daga nan sai sarki Abdul Malik Allah ya ji kansu dukkanin su sai ya kaci Sa'id ibn al-Musayyib to ana wannan yanayin ran nan sai kawai sarki Abdul Malik sai bacci sai tashi wani mafarki da ya dugun zuma mishi rai abin da ya gani a cikin mafarkin nan ya je inda annabi sama yake sallah a masallacin sa inda yake tsayawa mihrabin sa gidan liman sai da ya bawli so hudu a cikin mafarki kun ga abin tashin hankali ne ana zuwa kan ga in kece aka zo sai kace a ina ai wannan na nuna kai dan wuta ne shi ko ba haka ba to aka ce wa zai fassara wannan mafarki aka rasa samun wanda zai fassara mafarki sai aka ce ai sai ibnu musayyib ne to zai iya fassarawa ga sarki baya shiri da sa'id ibn musayyib ya rasa yadda zai karshe da ta maza ya aika ya ce a tambayo masa fassarar mafarki a wajen sa'id ibn musayyib sai sa'id ibn musayyib ya ce to inda gaske mafarkin to fassarar mafarkin sa zai ƴaƴan sa hudu za su gaje shi duk sai sun zama khalifofi azi a faɗa masa kun ga je aka ci tabbas shi yayi mafarki yana ganin mafarki ne na bakin ciki to amma je da fassara ta juye kuma sai da ƴaƴan sa hudu duk suka zama khalifu to kun ga fassara mafarki ba kowa ke yi ba ina buga wani misalin kuma da wani fassara mafarki mutum biyu ɗaya yazo yace masayiduna Abdullahi ibn Abbas yayi mafarki yana kiran sallah sayyiduna Abdullahi ibn Abbas yace hajji zaka wani kuma ya sake zuwa sai yace ni ma ne mafarki ina kiran sallah sai yace sata zaka yi kuma yanke maka hannu za a yanke maka hannu kaga kun ga bambanci tsakanin hajji da sata ai kaman sama da kasa ko wannan zai je aikin hajji ibada ya samu lada shi kuma wannan zai saba ma Allah sata zai kuma za a guntule masa kuma duka haka ta faru da su kuma duk mafarki daya saboda kamar fassara mafarki ba aikin kowa bane to sayyidina abubakar Allah ya bashi fassara mafarki tun a gaban manzon sama yana fassarawa kuma manzon sama yace kai daidai wata rana ne ya fassara manzon sama yace ka ci rabi baka ci rabi ba rabi daidai kai wani wannan rabin kuma baka yi daidai ba saboda ilimin fassara mafarki wani ilimi ne na daban to waɗannan su ne wasu daga cikin falalolin sayyidina abubakar masu ɗimbin yawa a lokacin da ya musulunta bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakin rayuwarsa na ƙarshe ko lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu manzo sama ya rasu ya bashi sahabbai sun gane cewa duk shi yafi su ilimi domin ba wanda ya gane manzo sama ya rasu sai shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to sahabbai sun shiga tashin hankali basu taba shiga musiba kamar wannan ba saboda haka sayyidina Umar shi zara takobi ma yayi ya tsaya a tsakiyar masallaci yace duk wanda ya sake cewa manzo sama ya rasu sai na fulla kanshi manzo Allah sama ya tafi ya gana da Allah ne kamar yadda annabi Musa ya tafi ya gana da Allah zai dawo sayyidina Abubakar bai yana can wata unguwa da ake ce mata Al-Awali har yanzu haka ake ce mata a Madina to yana can yana da mata a can saboda haka bai san abin da ke faruwa ba aka yi gudu aka ce masa ga fashi nan ana jin manzo Allah sama kaman ya rasu kuma sayyidina Abubakar ya Umar ya zara takobi ya ce duk wanda ya ci annabi ya rasu zai kashe shi saboda haka sayyidina Abubakar ya tabo cikin natsuwa haka ake bukata lokacin da aka yi rasuwa domin wata rasuwa kake je kuma ki jawo wata rasuwa wata rasuwa wata kawai wani kawai aka ce ma wani kawai maman wani ta rasu kawai ya tashi ya buga mai waya ayin da ta rasu shikenan kawai shi ma sai dama yana da hawan jini sai zuciyar shi ta buga shikenan sai shi ma ya buga to sayyidina Abubakar ya zo cikin natsuwa ya tafi ya je duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a kwance ya tabbatar da manzon Allah sama ya rasu ai akwai alamomin gane mutuwa akwai a likitanci sannan akwai a fiqh tun malamai sun yi bayani mutum yana zuwa ya tarbe duba ya tabbatar da an mutu malamai suna wannan bayanin saboda ka aje a rufe mutum da ransa saboda ka a tabbatar da mutum ya rasu to ya tabbatar da manzo sama ya rasu sai ya sumbanci manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi tibta hayyan wa maytan sai ya ma'aikin Allah ka zama mai tsarki a lokacin da kake da rai yanzu ma da baka da rai ka zama kai mai tsarki sai ya fito masallaci ga sayyidina Umar rike da makami takobi sayyidina Abubakar ya ja shi yace zauna ya zauna sai sayyidina Abubakar yace man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يجا wannan aya sayyidina umar yace wallahi da naji ayin nan sai naji kaman yanzu take sauka kuma ban haddace ta ba kuma na haddace ta to shine sai sayyidina umar sai yace wa kana abubakr a'lamana sayyidina abubakr din ya fi mu ilimi me ilimi ilimi yawan labari ilimi abin da ya gadar mu mutun natsuwa ya dauki abubuwa ya aje su inda suka cancanta a aje su ba hayaniya ba hargowa shine ilimi so da ka sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sahabbai sun yi ittifaki shi yafi kowa ilimi a cikin su sannan bayan haka sahabbai cikin falalarsa sahabbai suka yi ittifaki cewa su zabe shi ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya yarda ba wanda bai yadda ba duk wanda yazo ya ce muku wani waye bai yadda da khalifancin sayyidina Abubakar ba ƙarya yake ba ilimin yake karantarwa ba kuma ba gaskiya yake nema ba sayyidina Ali lokacin da aka yi wannan mubayi'ar baya nan amma daga baya ya dawo ya zo ya ma sayyidina Abubakar mubayi'a so daga duka sahabbai sun yadda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shine khalifan annabi sama da farko ijma'in sin sannan daga cikin falalolin sayyidina Abubakar ana manzon sama na rasuwa sai wata fitina kuma ta bi ta afku bayan rasuwar manzon sallama wannan fitina ita ce fitinar wasu ƴan ƙauye suka zo suka ce su sun ban musulunci wannan ba karamin musiba ba ce kuna jin ana ba da labari ƴan kwanakin nan halin da muke ciki ana zuwa ana shiga wajen ƴan uwanmu Fulani ƴan ƙauye da wasu Hausawa ma ƴan ƙauye da hijabinsu ana ba su 2500 suna zama kiristoci wannan labari yana sa kuka yana tayar da hankali kuma yana nuna mana halin da muke ciki na lalacewa to ba karamin tashin hankali bane musulmi ya ban musuluncin shi to ana nan aka samu wannan damuwa sayyiduna Abubakar yace wallahi ko su dawo su musulunta ko kuma sai ya yake su ƙarshe dole sayyidina Abubakar ya shirya rundunar yaƙi mai girma aka shirya aka tafi wasu aka yi sa'a suka da suka musulunta wasu kuma suka doge suka ce su suna nan a kafircin su saboda haka aka yaƙe su a cike aka samu wasu waɗanda suka ce su annabawa ne aka samu wasu suka ce su annabawa ne a cikin su akwai Musailima wanda shi tun kafin manzon sama ma ya rasu yace shi annabi akwai matarsa wadda ake ce mata Sajah ita ma ta ce ita ma ba annabiya ce ita mijinta ba annabi ita ma ba annabiya jama'a suna waka suna cewa amsat nabiyatuna unsa nafifu biha wa asbahat anbiya'un nas dhukrana shi abun mamaki kowa annabin shi namiji ne mu ko tamu mace ce kuma ga ya muna tabinta to Sajah daga baya Allah ya taimake ta ta tuba amma mijinta Musailimatu al-Kazzabu to shi wannan kashe shi aka ya mutu a matsayin anni Allah shi kyauta daga cikin daraja sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da aka je aka yi wannan yakin sai aka kashe sahabbai ma'alarammomi mahaddisa al-Qur'ani da yawa so daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya hada alqur'ani waje daya da can al'ammomi sun haddace alqur'ani sannan wasu sun rubuta a takaddu amma ba adadin kullallan mushafi wanda muke da shi a yanzu sayyidina Abubakar da shawarar sayyidina Umar radiyallahu anhuma suka hadu aka kafa komiti a karkashin shugabancin Zaid ibn Thabit al-Ansari aka tattara alqur'ani wannan ba karaman aiki bane sayyiduna Abubakar yayi daga cikin abubuwan da sayyidina Abubakar ya yi masu kima masu nuna hangen nesa a lokacin da ajali ya zo masa yaga ba zai tashi ba sai ya nada sayyidina Abu Umar yace shi zai gaje shi ya kashe sabani wannan ba karamin daraja bace ba karamin fitar da mu Allah madaukakin sarki ba a hannun sayyidina Abu Bakar ya ba sayyidina Umar sayyiduna Abu Bakar lokacin da zai rasu kayan sawan sa guda biyu kayan sawan sa guda biyu ya tara iyalansa yace waɗannan kayan nawa guda biyu ga tsofaffi ga sababbi yace madiyar sa Nana Aisha radiyallahu anha idan na rasu ku samun waɗannan tsofaffin wannan kuma saban ku barshi a matsayin gado fa innal hayy aula bil jadid domin me ran shi yafi cancanta ya sa sababbin kaya wannan bawan Allah kaya bi yake da su in nazo ina fadin wannan magana ko ina karanta zuciyata tana rawa kayan sawan sa guda biyu duk wannan matsayin da ya samu tufafin sa kakkat guda biyu sababbi wanda yake sa in zai gudu baran juma'a sai kuma sauran wanda yake sauran rayuwarsa da su shine sayyidina Abu Bakar shugaban duniya ya mallaki duniya da hannunsa duniya a ƙarƙashin shi ta zauna ba wai ƙasa ɗaya ba duniya lokacin shi kadai ne shugaba ranar da sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu zai rasu ya ce ma iyalansa yau wace rana Nana Aisha ta ce yau Litinin ya sake cewa ranar yaushe manzo Allah sama ya rasu aka ce ranar Litinin sai ce ya Allah ka bani rasuwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Litinin so da ka da yamma a ranar Litinin sayyidina Abu Bakar ya rasu tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haihuwa shekaru 2 da wata 6 haka a rasuwa ma shekara 2 da wata 6 haka Allah ya tsara musu da sayyidina Abu Bakar ya rasu inda aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin Nana Aisha ne ko gidanta ne saboda haka sai aka dauko sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu sai aka sa shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana abin nan yana yammaci bangaren yamma inda manzon sama yake manzon sama yana gabas shi kuma yana yamma shine Bahaushe a cikin basirar da Allah ya masa sai ya sa cikin sunayen sayyidina Abu Bakar sai yana ce mishi garba kun san ma na garba ala garbu me garbu da Hausa yamma to duk wanda ya je in kuka ga yanayin yadda su kabarin sayyidina Abu Bakar yake to yana yammacin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Bahaushe sai yake ce ma sayyidina Abu Bakar garba so da ka garba suna ne mai kyau laƙabi ne kai mai kyau mun gane to wannan a takaice kenan abinda za mu iya faɗa a yanzu a game da wannan sahabi ba za mu iya faɗin komai nashi ba kamar yadda na faɗa mana a shimfiɗa saboda ka a shida haƙuri wannan ɗan abin da ya samu kenan Allah ya ƙara mu sahabban manzo sama yadda da daraja da ɗaukaka mu kuma Allah ya ƙara mana son su Allah ya ba mu ikon koyi da su Allah ya haɗa mu da su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.